Mutta darling, on the beat.
Ashe ita bani take wa kauna bana sha'a.